Young Key the boy.
I got him but on the building.
This is the map factory.
To ina ruanka. To ina ruanka. To ina ruanka. To ina ruanka.
Haba malame ruanka.
To ina ruanka.
Ina ruwanka haba malame ruwanka
to ina ruwanka
ina ruwanka
to ina ruwanka
haba malame ruwanka
to ina ruwanka
ina ruwanka
to ina ruwanka
haba malame ruwanka
to ina ruwanka to ina ruwanka
komi kido ni da bares bana ji yanzu yaran nayi highness tiki taka ai akwai swaga bolin ya bide flashin na Lady Gaga ɗan mana kun samu ido ko yanzu gashi music din tana ta going ko Carilas, why baby no de joko? Zaku kai mu down, babban aiki kuka dauko. Ina ruwanka ko ina kula ka ɗan mana. Malami da kai akwai iyaka. No be joker, a hip hop no be hauka. I go tell them say, muna tarawa ta sunuka. Kido ne da yan boy yanzu zamu shiga busy ya mana. Ku jira ko lawa mu da wizi. Daily force, yanzu kan mu no be wash. Hey, awayani ya kizo ki mini wash.
So ina ruwanka,
haba malami ruwanka.
So ina ruwanka.
Ina ruwanka
to ina ruwanka
haba malame ruwanka
to ina ruwanka to ina ruwanka to ina ruwanka malam waye tambaye ka ina harkar gaba na kai ma sai kai ta gabanka dan ka fara wanka zaka hada mu da kanka in mafarki kake malam yanzu sai ka farka yau da benza tomorrow land cruiser kaga kuwa malam ai mu mun keta wa ƴaƴan banza we are the best among the best we can the face they came the less even the best know we the best we just malam know the case ni da yawan kido Bama Saido. So ina ruwanka.
Ina ruwanka.
So ina ruwanka.
Haba malame ruwanka.
So ina ruwanka.
Ina ruwanka.
So ina ruwanka.
Haba malame ruwanka.
So ina ruwanka.
Ina ruwanka.
So ina ruwanka.
Haba malame ruwanka.
So ina ruwanka. So ina ruwanka. So ina ruwanka.